Standard.
Na duka na gabanka dukaran da na mika hannu gare ka ta san warka zuwa yana gidanka na mika hannu na zuwa samaniya sai salaman zuciya ya sauko duniya shiga can cikin rayuwar ruhaniya sai ya canja komai cikin wanga duniya duniya jike shut up dama jiki na dukan matuk ya rike karab jiki na dukan shi kakab ya riga ya karbi warkasuwa na ji sakat daga nan sai ni na rike shi gangam ba ni so in sake shi allura ne da zare hannu ne na mika amma duka na warware
I'm heal I'm okay I'm feeling no
Yeah.